Tambul tan ɗang akara da gasa tamosa tambul nishkawun san waran tarre ta shtanu RNN tan tesawa da taqram tan ya tawa arwa ta zagrat na san tiga maraw kilometer andishin litna sani lawali wasana amuzarin sharushwa na tafan da zihar wan tesawa imalana amako wa mosa nishkawun ɗan Ankara
yin plantation dal yaman
kai kurajin shikan ne mulkam ne da tare ta tazar zuwa ta antasawa me ra karazin shikan wai waci jin zaman da ai kalan tazait nartwaye kalan edal nasan dan tabdisan astaba arrawan ne cikin hidimar da shi daga marda a kurajin shikan wandan Ankara ya hawa ta ne tuwan tam antasagle pelar toye kalan sagle
plantation plantation
mamma sani ibrahim yan daga rawan dan Ankara yana gasishka wanya tawa da gora mosa nartwa san ilwayi duta sawa isin
wannan ita tuwa
iskan wina irkaba titi in ummatin te sawa da gali gala yanne ta izama sa ta wambalan iskan anara insha Allah bakin niyan atanaks arat kul watan zida sanitu milati sharushi wannan tabi'a
gaugawa environment ya gaya musu
ci war al maqsud wasan lan tishka wina da gartwa qalana gazan nazi har hanza zaga anabalin nishka wniya tawa da mosart san iwaydu citata da garrazak al khaji sani bibi yanda garrawan tesawa arda wadai na fellasan
mutane da na koyar da na tasa suke
akalle kun gora sanda adwun tasawa a tattin tanfanisan dakin ki wayar rizq da joya yanzu shalla arwa wurgen rawan ne tagas a tattin tanfanis igi man na gale kun tasawan tin da tattin tanfanisan arwa da kamila alhaji na dinet net kutba ya safar na gazawa de akin ya wuyis mai jirgi amma qarigast mudurt mutikkat yalla tin zai gas
jikan sha Allah rahmace shi
tani mun dari yanda gala kun nqsar nin tagram tanya tawa yanna ga sagwara wishka wina mosan fillasan tirmijesh zuburat alghaya siyaftar to yaqlan tufat
eto gaskiya mu ne tatwa alhamdulillah
nakani iskan winda alhamdulillah filas nahan kalin hurwana dawsin nakani manana dan tangaz dawti linnasan asnayi tan yaqtasan dastunig
eh muka ga wanda za salansu muna hanawa
da friban dan Ankara arrawan ne tantan sharo shuwa na tafan da zihar qalan du filikal intizet da gazan shkawini umma kostanan ne musanan astambale shik wartige shaglan binnan